sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Aishatu da kanan labarai.
Babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya tana cikin dokar hana zirga-zirga yau bayan zanga-zanga da take cinyewa. Gwamnatin kasar Thailand ta nemi majalisar kasar da ta cinye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zanga goyen bayan demokradiya da ake yi a kasar. Babban Speto da ke kula da sake gina Afghanistan ya ce Amurka ta yi asarar dala biliyan 19 tun a shekara ta 2002 sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana fita na awa 24 a kananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu sakamakon wani tashin hankali da ya sanadiyar mutuwar mutum uku.
Banda mutane masu aiki asibiti, masu kashe gobara da sojoji, wato ba a so a ga kowa, duk da wanda suke da shaguna ba a so a ga kowa a waje, domin idan aka gan shi za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada.
Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Femi Gbajabiamila ya yi barazanar cewa ba zai amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 ba sai shugaba Muhammadu Buhari ya dauki ƙwararren matakai da za su kawo ƙarshen zanga-zangar da yanzu haka yake ci gaba da faruwa a ƙasar.
I will not sign off on the 2021 budget that does not include.
Ba zai sa hannu a kasafin kuɗin shekara 2021 ba sai kasafin kuɗin ya kunshi kuɗin diya na waɗanda suka rasa rayukansu.
A jamhuriyar Nijar kuma an koyar da 'yan gudun hijira ayyukan sarrafa sabulu da sanadaran wanke hannu da nufin ba su damar shiga ayyukan dakile yaduwar annobar COVID-19. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na kuma na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnan babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya ya saka dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da take cinyewa. Gwamnan Lagos Babajide Sanwo-Olu ya faɗi jiya Talata cewa za a saka dokar da za ta hana kowa zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 banda ma'aikata na musamman da masu aikin gaggawa daga ƙarfe 4 na yamma. Sanwo-Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na yi mamakin ganin zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta musamman SARS da aka fara cikin lumana ta koma tashin hankali har take barazana ga lafiyar al'umma. Ana zargin rundunar da kuntatawa al'umma. Yayin da aka dau makonni ana zanga-zangar, gwamnatin Najeriya ta amince da rusa bangaren 'yan sandan da ake takaddama a kai ran 11 ga watan Oktoba. Amma kuma sai masu zanga-zangar suka ci gaba a duk fadin kasar ana neman a yi sauyi a harkar 'yan sanda da kuma kawo ƙarshen cin hanci. Akalla mutum 10 suka mutu tun fara zanga-zangar da farkon watan nan. Masu zanga-zangar da 'yan rajin kare haƙƙi ciki har da Amnesty International suna zargin rundunar 'yan sandan Najeriya da amfani da ƙarfi kan masu neman daidaiton al'amura. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Hukumar zartarwar ƙasar Thailand jiya Talata ta ce za ta nemi majalisar ƙasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da ake yi. Ana sa ran 'yan majalisar za su yi zama da ba na kada ƙuri'a ba ranakun 26 da 27 ga watan Oktoba, matakin da Prime Minister mai korafi Prayuth Chan-o-Cha ya amince da shi. Zanga-zangar da 'yan makaranta suke jagoranta na kira ga Prayuth ya sauka da kuma buƙatar sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar Thailand. Jagororin zanga-zangar sun yi kira da a huta jiya Talata bayan da suka dau kwanaki 6 a jere suna zanga-zanga duk da cewa an hana taro na mutane fiye da 4. Gwamnatin kasar ita ma a ranar Talatar ta ba da umarnin rufe gidan talabijin na Voice TV mallakar iyalan tsohon Prime Minister da ke gudun hijira Taskin Shinawatra. Voice TV na ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai 4 da gwamnati ke bincike saboda rahotannin zanga-zanga. FCC, wani club ɗin 'yan jarida na ƙasar da na ƙasar waje da ke Thailand, sun faɗi cewa sun damu matuka da wannan bincike da ake akan kafafen yada labarai da ya danganci zanga-zangar. Masu zanga-zangar suna kuma kira da a kawo sauyi a tsarin masarauta wanda baya tabuwa a Thailand, kuma duk wanda ya zagi masarauta yayi babban laifi. Babban sufeto da ke kula da sake gina Afghanistan, Sigar, ya bayyana a wani sabon rahoto da aka fitar jiya Talata cewa Amurka ta yi asarar dalar Amurka biliyan 19 tun a shekara ta 2002 sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. Sigar na sa ido akan kudaden da Amurka ke kashewa a yakin na Afghanistan da ya dau shekaru 19 ana yi, da ya kasance yaki mafi tsawo da Amurka ta yi. Hukumar kula da ayyukan Amurka ta faɗi cewa Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kashe kuɗi kusan dala biliyan 134 akan tsarin sake gina Afghanistan tun da aka hambare Taliban a ƙarshen shekara ta 2001.
Kafin Aisha ta kawo sauran labaran duniya, bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Filato, inda gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita na awa 24 a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu, biyo bayan hare-hare da aka kaiwa mutane a wani tashin hankali mai nasaba da zanga-zangar ƙin jinin 'yan sandan SAS da ya sanadiyar mutuwar mutum uku. Daga Jos ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A wani jawabi na musamman da gwamnan jihar Simon Lalong ya gabatarwa al'ummar jihar Plateau kan zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da muggan laifuka ta 'yan SAS, gwamnan ya ce sun lura zanga-zangar ta ɗauki sabon salo ta yadda ɓata gari ke aukawa waɗanda ba su ji ba su gani ba. Gwamna Lalong ya ce hatsaniyar da ta tashi a titin Ahmadu Bello da ke Jos a ranar Talatan nan ta kuma fantsama zuwa garin Bukur har ta yi sanadin rasa rayukan mutane uku game da ƙone motoci, lalatawa da satar dukiya, da ƙone wurin ibada a hanyar gero da ke yankin Bukur a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya mun ƙarin haske.
Dalili babba shi ne domin ƙone-ƙone da rayukan mutane da suka salwanta a irin hargitsin da mutane suke yi wanda ba mu ji daɗin shi ba a jihar Plateau nan.
To amma a nan jihar Plateau an samu rasa rai ne dalilin wannan zanga-zanga?
Sami rasa rai mutane guda uku.
To amma yanzu wani hali yake ciki?
An tura jami'an tsaro a wannan wurare, kuma an buƙaci shugabannin sauran ƙananan hukumomin su tura jami'an tsaro yan sanda domin su kare waɗannan wurare.
A cikin jawabin shi gwamna ya yi batun cewa mutane su ƙaurace ma wuraren kasuwancinsu.
Banda mutane masu aiki a asibiti, masu kashe gobara da sojoji, wato ba a so ga kowa, duk da wanda suke da shaguna ba a so ga kowa a waje, domin idan aka ganshi ba za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada.
Shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, Honorable Shehu Bala Usman, ya buƙaci jama'a da su ɗora kan zaman lafiyan da aka samu a Jos.
Ana cikin haka kin ga dai sai aka samu ɓata gari wanda suka shigo, wato suka yi amfani da wannan mutane. Abin da ke gani a jihar Plateau, wato a nan Jos ta Arewa, shi ne lallai sakamakon wa'anda suka mutane da suka shiga ciki wanda su ba niyyarsu su bi kadin wannan abubuwa ba, a niyyarsu shi ne su ta da hayaniya, particularly a nan Jos North wanda an samu zaman lafiya babu wani matsala. To tunaninsu shi ne lallai a haddasa wani abu da zai zama cewa an samu wato saɓanin haka. Abin da ya faru kenan, kuma lallai kam an ɗan rasa dukiya domin an yi ƙone-ƙonen motoci da sun rikin su, daga bisani kuma jami'an tsaro sun zo, mun tura su sun zo sun dakatar da wannan abu. Still ina son yi amfani da wannan dama jawo mutane cewa mu yi haƙuri, dai haƙƙin mutane yanzu shi ne a jawo yara hankali, kuma a gaya mutane cewa wato abi abu alumana, tun da yake already an riga an establish ɗin abin da ake nema, kuma gwamnati ta yi amanna cewa za ta duba. To lallai mutane su yi haƙuri su ga abin da gwamnati za ta yi
a
kai.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar ta Plateau ta rantsar da kwamitin da zai binciko koken cin zarafi da jama'a an 'yan sanda suka yi wa al'umma. Kwamitin zai kuma duba ƙorafe-ƙorafen ya kuma ba da shawarwari, zai kuma kammala aikin ne cikin watanni 6. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta Silita Dawo da sauran labaran duniya.
Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗi jiya Talata cewa an ɗauki lokaci ana tattaunawa tsakanin fadar White House da Majalisar mai rinjayen 'yan Democrat akan kashi na biyu na tallafin coronavirus. a wata hira da ta yi da kafar yada labarai ta Bloomberg kafin wayar tarho da sakataren Baitul Mali Steve Mnuchin. Pelosi ta ce bangarorin biyu suna tattauna batun bambancin ra'ayi akan harshe, tsara matakan gwajin coronavirus da kuma magance tsarin annobar akan al'umma da ba farar fata ba. Bangarorin biyu har yanzu suna tattauna batun tallafi na gaggawa ga jihohi da kananan hukumomi da suke fama da karancin kuɗi. Pelosi ta tsaida jiya talata ta zamo ranar da za su cimma matsaya da gwamnatin Trump kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar makonni biyu masu zuwa ranar 3 ga watan Nuwamba. Amma kuma sai ta sassauta wa'adin da ta ayyana, ta ce talata da safe ba rana da za mu cimma matsaya ba ne, rana ce da za mu faɗi sharuɗanmu domin ci gaba daga nan zuwa mataki na gaba. Jiya talata shugaban masu rinjayen a majalisar dattawa Mitch McConnell ya kuduri aniyar kawo kowace doka da Trump ya amince da ita sakamakon cimma matsayar gaban majalisar dattawan don kada ƙuri'a. Alƙalan kotun kolin Amurka suna da aikin iya tsawon rayuwa ne idan har shugaban ƙasa ya zaɓe su akan mukamin kuma majalisar dattawa ta amince, amma mafi yawan Amurkawa na buƙatar ganin hakan ya canza. A cewar wani rahoto kan kawo sauyi a harkar kotuna da masu bincike a jami'ar Washington da ke St. Louis da jami'ar jihar Pennsylvania suka gudanar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da ake cikin kuma kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Gbajabiamila ya yi barazanar cewa ba zai amince da kasafin kudin shekarar 2021 ba sai shugaba Muhammadu Buhari ya dauki kwararren matakai wanda za su kawo ƙarshen zanga-zangar da yanzu haka yake ci gaba da faruwa a ƙasar. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga birnin tarayya Abuja.
Kakakin majalisar wakilai Femi Gbajabiamila ya yi wannan jawabin a gaban majalisar ne, inda yake cewa
I will not sign off on a 2021 budget that does not include adequate provisions to compensate those who have suffered violence and brutality at the hands of the police in Nigeria in the last decade.
Gbajabiamila ya ce shi ba zai sa hannu a kasafin kudin shekara 2021 ba sai kasafin kudin ya kunshi kudin diya na waɗanda suka rasa rayukansu da ake zargin jami'an tsaro na sa suka yi wa jama'a a sanadiyar zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar. Gbajabiamila ya ƙara da cewa
I will not sign off on a budget that does not meet the reasonable demands of the ASUU to which government has already acceded.
Anan Gbajabiamila ne yake cewa ba zai amince da kasafin kuɗin ba sai shugaba Buhari ya tabbatar cewa an sa kuɗaɗen malaman jami'o'i da suka kwashi watanni da dama suna yajin aiki. Wannan furuci na kakakin majalisar wakilan ƙasar ya taso ne jim kaɗan bayan da shi da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan suka gaya wa shugaba Buhari cewa lallai akwai buƙatar ya yi wa jama'ar Najeriya jawabi na musamman na lalama da kuma ake sa ran zai kawo ƙarshen zanga-zangar lumana da fito na fito da kuma ƙone-ƙonen da ya haifar da hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a da kuma gwamnatin kanta. Dan majalisar wakilai Sada Solijibiya ya shaida mini cewa bayan waɗannan jawabai na kakakin majalisar wakilan sai aka kafa kwamiti wanda zai yi aiki hannu da shugaban ƙasa.
Na loki majalisa ta ba da dama a yi kwamiti wanda mataimakin kakakin majalisa zai shugabanta da shi da shugaban mai rinjaye da kuma shugaban marasa rinjaye na majalisa da kuma mutane guda uku a kwamiti na tsaro, kwamiti na army, kwamiti na police, kwamiti na tsaron ƙasa da kwamiti na kula da shiga da hice su zauna su diba shin menene ya faru, menene kuma yake faruwa, kuma menene ake tunanin ma zai iya faruwa. Za a nemo su shugabannin yaran nan da sauran mutanen da suke ruwa da tsaki akan al'amura na tsaro da kuma al'amura na kula da harkokin yau da kullun na ƙasa a zauna a diba wani abin da gaggawa domin a samu mafita kafin abin ya dauki wani salo duk da ya riga da dauka.
Abin da zai fi daukan hankali shine sanya sharadin batun biyan malaman jami'a da bai shafi dalilan zanga-zangar NSAS ba, amma ya shafi rayuwar dubban ɗaliban jami'a da ke zaune a gida tsawon lokaci gabanin bullowar annobar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma, a ci gaba da hidimomin tunawa da ranar cika shekaru 75 da kafuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci masana'antar koyar da 'yan gudun hijira ayyukan sarrafa sabulai da sinadaran wanke hannu da nufin ba su damar shiga ayyukan daƙile yaduwar annobar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
'Yan gudun hijira sama da 250,000 ne ke samun mafaka shekara da shekaru a jamhuriyar Niger, bayan da suka tsere wa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a ƙasashensu na asali. Saboda haka shigar da wannan al'umma cikin ayyukan rigakafin cutar corona ke da muhimmanci a wannan yaƙi da ya ɗauki hankalin duniya. Mafarin bullo da dabarar koyar da su ayyukan sarrafa sabulai da sinadarin wanke hannu, kamar yadda jagorar tawagar jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger, Madam Kadjata Lo Indiaye, ta bayyana.
La fabrication de savon et produits antiseptiques.
A masana'antar da ke ƙarƙashin ƙungiyar Forge R da ke unguwar Seno ta kewayen birnin Yamai, tawagar ta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta iske gwamman 'yan gudun hijira mata 'yan ƙasashen Eritrea da Mali na koyon aikin sarrafa sabulai da sinadarin wanke hannu. Madam Abubakar Nana Kadijatu Abdu ita ce shugabar wannan ƙungiya.
Musu formation ne don su gani yadda ake sarrafa su, su yi makansu dalilin wannan malati da ake nan gari da ake cema COVID-19. Yana zamanto duka tun da kunsa ba kowa bane yake da kuɗi da zai saye gel wannan da ake sha da hannu ko sabulai masu tsada wannan don su kare kansu. Amma wa'anga duka aiki ne wanda muna da kayan aikin a nan, ba sai kaya kai ka sai ka nema wani wuri ba, kuma kuɗin bai yi da yawa.
Wasu daga cikin matan da ke ɗaukar wannan horo sun bayyana gamsuwa da samun wannan dama. Malama Matu wata 'yar ƙasar Mali ce da ta sha da ƙyar daga ƙauyen Menaka da mijinta da 'ya'ya biyu.
Tashin hankali dai ne ya kawo mu nan, amma da mun ka zo nan ga an tarbo mu komai ya yi mana masha Allah, mun gode musu. Allah ya saka musu da alheri. Muna yin sabulu dit kuma.
Haka ita ma Maryama Ahmadu da ke murnar shiga sahun waɗanda suka samu wannan horo na tuna da mawuyacin halin da ya tilasta musu arcewa daga mazauninsu.
Ni mijina na Mali ne can ne. Lokacin da yaƙi ya tashi muka ga zaman ba shi muka komo na nan ga. Tunda baka san kwananka ba, baka san wuninka ba, baka san shanka ba, baka san cinka ba. Ita ma kana tsaro ka hita.
Yankunan Difa da Tilaberi da Tawane wuraren da galibin 'yan gudun hijirar Najeriya da na Mali ke da sansani a jamhuriyar Nijar, ba idan wasu 'yan ƙasar Eritrea da Sudan da jamhuriyar Afirka ta tsakiya da suka samu mafaka a wasu wuraren na daban da ke kewayen birnin Yamai da yankin Agadez. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. An yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin ƙasar. Dangane da sabuwar dokar baiwa ɓangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar ɓangaren zartarwa mai lamba 10. Wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na ɓangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin. A ƙarƙashin wannan dokar, dukkan kuɗaɗen tafiyar da ɓangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya, ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba. To sai dai tuni da lamarin ya janyo tada jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin, tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban, inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su ma aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito akan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. Abubakar Malami SAN shi ne ministan shari'a na Najeriya, ya kuma yi wa wakilin mu bayani akan dokar da kuma dalilin da ya sa shugaba Buhari fitowa da ita.
Kana neman ansa wannan tambaya sai kawai wai kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo faro-faro bayyane karara yake cewa haƙƙin shugaban ƙasa shine haƙƙin tabbatar da wanzuwar tsarin mulki shi kanshi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shine babban haƙƙi da aiki na shugaban ƙasa a cikin tsari irin na demokradiyya, a cikin tsari irin na federalism wanda muke aiwatar su a Najeriya. To in har shugaban ƙasa yana da haƙƙi na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya, tsarin mulkin nan kuma a kashi na 121 ƙaramin kashi na uku ya ce majalisoshi na jahohi da kuma ɓangaren shari'a a mataki na jahohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye.
To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shin me matsayin da kuka cimma?
To an fara tattaunawa a mataki na shugabanci, amma abin da a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa ta sharɗanta cewa suna da sha'awa na su haɗu da ofishin Attorney General domin tattaunawa. Amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin Attorney General da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar Najeriya, wato an daidaitu bilash ba tare da tsarafi ba akan cewa haƙƙi na autonomy wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na 121 ya tabbata kuma ya halatta a bisa la'akari da kashi na 121 da ƙaramin kashi na 3. Amma bukata ta kama ta tattauna akan wani hanya za a bi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashi. Saboda babu jayayya akan amincewa akan abin da ya danganci cin gashin kai. Amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta hadda su tattaunawa ce akan wani tsari za a bi na ganin da cewa cin gashin kai ya wanzu.
To sai dai a bangaren gwamnonin cewa suka yi aiko dama can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba. Domin kotuni da waɗannan ɓangarorin biyu na Majalisar Dokoki da na Shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama. To amma abinda gwamnonin ke inkari shine tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar, wanda suke ganin ya sabawa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama, kazalika da kuma ƙoƙarin karɓe wasu haƙƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙa wa gwamnatin tarayya. Suleiman Usman Tsaki SAN shine kwamishinan shari'a a jihar Sokoto, ya kuma bayyana ƙorafin gwamnoni akan wannan matsalar.
Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shine babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya. Ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan kacokan gwamnatin tarayya da ɓangaren majalisar darsarwa ta ƙasa wato National Assembly da ɓangaren shari'ar ta da kuma ɓangaren zartar zuwa wanda mai girma shugaban ƙasa ke jagoranci. Haka a jiha akwai shi. Zartar zuwa ƙarƙashin jagorancin gwamna, shari'a ƙarƙashin jagorancin Chief George, sai kuma ɓangaren majalisar dokoki ƙarƙashin jagorancin speaker. To ga tsarin mulki in ka dubi section 162 ya tsara yadda ake rarraba kuɗaɗen ƙasa don ya ma yi creating wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na ƙasa. Wanda yake duk kuɗin da an na ƙasar Najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke. Duk kuɗin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya ƙirƙiro wani consolidated revenue fund kuma a jiha wanda aka kira consolidated revenue fund, wanda duk kuɗin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan ɓangarorinta za su shiga wannan asusu. Daga wannan asusu ne za a raba su. Yanzu da aka yi autonomy sai a ce a hedda kuɗin ɓangaren shari'a, a hedda kuɗin ɓangaren majalisar dokoki ta jiha. To ita wannan executive order ta saba ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi, don cewa babban ministan shari'a ya ba da umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda amen for judiciary ya ba judiciary kai tsaye, kamar ana nuhin judiciary ta jiha ɓangare ne na gwamnatin tarayya. Sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa. Ita kuma jiha nata tsari tana da irin waɗannan mukamai. Tana da accountant general na jiha, tana da attorney general na jiha inda aka son attorney general exercise power, tana da auditor general na jiha. Duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kanshi. Akwai tanade-tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196. So abinda gwamnatin jiha ke cewa fundamentals na tsarin mulki, structure to governance na kasa, wannan order ta saba mata gaba daya. Sannan abinda zaka ba judiciary ta jiha, ba ga budget din gwamnatin tarayya yake ba, a budget din gwamnatin jiha yake. Koda autonomy ka ba su, sai sun kai budget din direct to legislature. Don legislature suke da power na appropriation, wato dokar kasafin kuɗi ta jiha. To daga kuɗin da aka kasafa mu ko wani bangare ne a wannan kasafin, su ne kadai zaka iya ba judiciary ta jiha nata direct, ka ba bangaren majalisa nata direct. Kaga ba abu ne da za a yi a tarayya ba, abu ne da a jiha za a yi shi. Sannan in aka yi shi, aka zo yin shi a jiha, za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati. Abinda autonomy din shi ne an cin gashin kai, ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba, suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa. Da an raba su, an ka ba su, su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha. So in ka ba su ɗan cin gashin kai, gwamnatoci ba su jijaya, an ɗauke musu nauyi da yawa wanda suka ɗauka yau. Idan mutane suka duba daga tsarin bodin ɗin da aka gwamnatin jiha da abubuwan da ka yi, in an ɗauke mata an ka ba wasu wani laihi da wani abu da ake gani na wannan, ba a koma azama jiha. So ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abinda suke magana, a dubi abubuwan nan a tsarance, a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su ce daidai. Don yanzu misali, in kana magana ayyuka, akwai ayyukan da an ka bai na majalisar dokokin jiha ko gyaranta ko wani abu waɗanda jiha ta bai. Akwai na ɓangaren shari'a, ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka, tunda in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashinsu. Duk waɗannan sai an sorting out. Akwai pension ko gratuity, wacce hukuma za ta koma biyan pension? Dole sai an ƙirƙiro wannan hukuma a matsayin ɓangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary, har doka sai ma an yi. Haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci, ba abu ne kawai da za a ce abu ya faru ba, kawai sai ya faru.
To sai dai kuma masu fashin baki na kallon wannan badaƙalar ta wani gefen daban. Mai sharhi akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya Dr. Yahuza Getso yana ganin cewa 'yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kadai akan sha'anin samar musu da kudaden su kai tsaye ba.
Zai karfafa shan 'yancin shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai kara karfafawa masu kai kara da neman haƙƙinsu wajen tunkarar hukumomin shari'a, ba kamar yanzu da ake cikin cewa talakawa da wanda bi yake jin bai isa ba, yana ganin cewa shi shari'a ta fi ƙarfin shi koda yana da haƙƙi, yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewa in dai har shari'a ta zo shi ya isa, don haka isa shi ba a isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba. Dangane da abin da ya shafi demokuraɗiyya kai tsaye, zai karfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu, masu kishin ƙasa, su fito su shiga a dama da su.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa, Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida na Sanyinna. To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labarai a takaice.
Babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya na cikin dokar hana zirga-zirga biyo bayan zanga-zanga da takicinyewa. Gwamnatin kasar Thailand ta nemi majalisar kasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zanga goyon bayan demokradiyya da ake yi a kasar. Babban speto da ke kula da sake gina Afghanistan ya ce Amurka ta yi asarar dala biliyan 19 tun a shekara ta 2002 sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Tusale da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Diodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.